masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Malaika ya kira mu mu shiga karkashin kasa sai azaba ya gina mu wallahi ina tsoro wannan ranan da za su sani mutane an shiga kankamari na ana duba ni wasu na tambaya ko na taba cin batu fulani na gama da rayuwa kaga inda yau za tura ni bayan haka ajiji kasa da tobla rufe ni idan nake takamatawa ba wanda zai iya ni yanzu na rabu da kowa kamar na yi tafiya ni ba ni da umma da baba kuma ba ni da mutane ba samu duwa balle yi kwalisa da tubani okay akole
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gomma barka da sabon shekara
barka ka ji alheri an shekara lafiya
an shekara lafiya duk da yake dai mun ya bare huce a cikin wannan shekara
haka
mako ɗaya da ban ji duniyar ka ba
gaskiya
kamar an ƙara wata shekara
eh kamar an ƙara wata shekara ce ba
to baba kamar da kaji wannan wakar bankwana ce mu ma muna bankwana ne da kaunatattun mu kamar da ka sani an yi mana rasuwa
haka
ƙarshen makon da ya gabata mai gidan kanwata Linda Yakubu tambaya Jibril Abauci Allah ya ma cikawa a ƙarshen makon da ya gabata muna mika gaisuwa ta musamman ga babban yayan mu yaya jo da iyalinsa da iyalin baba marigayi Reverend Tambaya Jibrin baki daya da dangi duka a Bauchi da kuma katangan Warji da ma'aikatan asibitin kwararru na jihar Bauchi domin wannan rashi muna kuma godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taya mu jaje suka kuma karrama mu a wannan lokaci da muka yi wannan rashi Allah ya sa an koma gida lafiya Allah ya saka da alheri Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka
amin summa amin to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Malam Garba Shaibu a Yalwa Kumasi da shamakin sarkin zangon kuma shi wato baba Shaibu Suleiman kenan MB Suleiman na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Shaibu matar Alhaji Rigayi Alhaji Suleiman MB wanda aka fi sani ta da baba Nkande to Allah jikanta Allah sa ta huta yake ta tana mu zuwa
amin kuma amin to kamar yadda muka saba kafin mu shiga Ghana domin jin wa'annan kana jin waka dai radau radau
kwarai kwa
ashe kuma ba time baya bane ashe kuma kula da basu
sai kwa
video
kwarai kwa ai akwai mawaka
a gaba haka dai to kafin mu kai ga gali da aka fi sani da gali one ko
haka
to bari mu kada zumunci gaisuwa ta musamman daga Aliku Auta Aliko Auta kafinta Yalwan Gindin Akwati Barikin Ladin Jihar Filato yana nema Musa da zumunci zuwa ga Dangote da matarsa Aisha Karasuwa Jihar Yobe da Bashir Tela Latiyan Barebari da Umar Garu da mai ɗakin sawa a Gindin Akwati sai na Lado makanikin injin Gindin Akwati da Tanko Milo direba gindin akwati sai dan Juma mai faci gindin akwati da maman Murja mai masa yalwa sai kuma maman Zahatu mai kifi yalwa da Aisha mamman Barkindo Gana Rob da kuma Lubabatu matar Shehu Papa Durowan Babuji da Ibrahim Musa wadada JT Love G Kanduna da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce daga Ali Abdullahi Doron Baga yace zuwa ga Fila a bari ya huce da mika gaisuwa zuwa ga Adamu Ali Ungulde da Hamidu Baba Gana Maiduguri da Bukar M Gojiba Kukawa da Saji bin Dauda Baturiya da Mutawakkil Gambo Doko da Iliyasu Kedi Dan Bushiya da Alhaji Mai Hula Askira da Usman Asul Islam Murumti Maiduguri da Malam Sale Adamu Milfo Baga da Baba Kyari Al-Ansar FM Radio Maiduguri da kuma Ali Madu Admo Baga yace fatan alkhairi zuwa gare su da fatan sun tashi lafiya daga Ali Abdullahi Doron Baga.
To bari kuma mu nufi kasar Afghanistan wato birnin Kabul kenan baba lalle ni dogo tafiya
ba karami ba
to daga Afghanistan birnin Kabul na Afghanistan muke mika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Maryam Mohammed Abdullahi da Afghanistan da Fatima Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau sai Maryam Yar Fulani daga Saudiya da Aisha Musa wa Dabarikin Ladi jihar Plateau da Zainab Ibrahim Musa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa lalle lamba ta fito sai Maimuna Mata Aliko Auta Kafinta Yalwa da mai gabatar da wannan shirin na tsallake ta sai kuma abokin gabatarwar ta da Nago Bakeri gaisuwa da Sadiya dan Sadiya binnin Kabul ta kasar Afghanistan. To Sadiya muna godiya kwarai da gaske da fatar an shekara lafiya.
To sai kuma gaisuwa da ta fito daga Mahmud Salu Kaure na Moda Zamfara yace gaisuwa a bari ya huce zuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka yace sai kuma mahaifinsa Alhaji Salu Mai Agogo Kaura na Moda da yaya Halima da Inna Rabi Salu Kaura na Moda yace da matarsa Gimbiya Sadiya Badamasi da injiniya Kabiru Shehu Kaboshi Kaura da matarsa Anti Shafa'atu Salu da Alhaji Haruna Odi shugaban masu sayar da waki Kaura da kuma Malam Ahmad Telin Gayu bakin kasuwa Kaura na Moda da Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School sai kuma Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa Kauren na Moda da Hassan Host Mai Hoto Kauren na Moda da kuma Faruku Liman na Kasa Kauren na Moda da kuma Malam Suhu Mai Wanki Hula yace daukacin majalisar Shayi da ke masallacin Juma'a na biyu a Kauren na Moda da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe su Mahmud Saulu Kauren na Moda.
To baba kamar yadda muke faɗa kullum ko me kirkinka baka gamu kasuwa da gaisuwa su
ko kadan
za mu ja burki nan musamman ma sabili da kaga wannan fitaccen mawaki da ke bakin kofa yana jira mu
haka ya shigo ya ci gaba da aiki.
Yawwa Baraka Bashir ta samu ta yi tattaki har zuwa ƙasar Ghana inda a tai mana wannan babban kamu kamar yadda muke faɗa kullun waka bakin me ita tafi dadi sabili da haka bari mu dan bada wuri baba domin jin hirar Baraka da wannan mawaki da aka fi sani da Galiwan
haka
Ghana wanda ya fara da bayyana tarihin rayuwarsa.
Sunana Gali kuma Gali sunana ne na asali saboda yawanci wasu suka ji sau sunana sai su dauka ko irin nickname ne haka ko wani abu makamancin haka wasu ma sai su dinga tantama idan na ce sunana Gali su ce to me ne sunanka na asali su ce Gali ba wannan ba sunanka dai sosai ce a sunana to a takaice dai sunana Gali an haife ni a kasan Ghana in the northern part of Ghana amma na tashi Accra Accra ne rayuwa kuma Accra nake da zama har wa yau yanzu haka.
To a iya cewa Gani ba Hausa ne?
Gani ba Bahaushe nake ba, ko da yake dai akwai Hausawa cikin mu, amma asali in ce ni Badagombe ne saboda yaren babana kenan, babana Badagombe ne shi, amma ban tashi ta bangaren babana ba, so asali ni Badagombe.
To me ya ja hankali a har aka fara waka?
Kan harkan waka, yanda dai aka yi har hankali na zo ta waka, gaskiya ni mai son waka ne sosai, a Million Music Fund ina son sauraron waka. So akan kai wani lokaci zan iya jin waka idan waka ya burge na haka matukata, zan bi duk hanyar da zan bi in ganin kawai na samu waka, zan nemi pen and paper in rubuta waka haka kawai, kiga dai ina wakan tamkar nawa ne. So one time I said to myself, I was like, in dai ina rubuta wakan mutane kuma ina koyo inda ake yi kuma iya, that means haka kenan ake kamar kira waka. So why don't I try it on my own instead of kullum sai in dinga rubuta lyrics ɗin mutane din. So yanda aka yi kenan, nace ban nima in jarraba dai kawai dai ta hanya na in ga ko zan iya kokari. So yanda dai harkan suka yi fara ya soma kenan, so gradual process na ma soma ne da wani yaren mu a nan da ake kira Tiji Asanti, daga ɗan ne na kuma, so da yake yaren na koyi yaren na haka, I'm not that fluent, ban iya shi sosai haka ba. So ana nan da wasu wanta da kawai dai irin shawara haka dai na zo, later on I diverted to English PG. And then alongside I sai dai irin dai mutane masu sauraron kuma, I'm actually a good listener. Ni ko da yake ina waka ana saulara ta, amma most at times duk anytime da zan yi wani abu da mutane za su dinga magana a kai, I try to take a lessons out of what people say about me. Abinda na ga idan na dauki na yi amfani da shi ya taimaka min sai in dauki. So cikin dai irin shawarwari haka dai da irin mutane, kowa ya dinga faɗin albarkacin abinda kake yi, yauwa shine. Daga baya I was like, let me try Hausa. And that was actually my first time in Hausa. I was like, but dai in jarraba ta bangaren Hausa dai, tunda dai Hausa nake ga na iya speaking sosai haka fiye da duk yaren da na iya yi.
Kana nufin kana jin Hausa har fiye da yarenka da gombanci?
Kin ga dai a bayani da na yi miki a baya cewa na yi ban tashi ta bangaren babana ba, haka ban sabu da yaren su ba. Yawa, inda na tashi a kira a kantanci ake yi, sannan PG English da Hausa. Kuma yawanci mun fi speak in Hausa haka fiye da any other language. So that is how come. Ko da yake idan muna irin wannan Hausa da kuku gani kuke gaban dabara ne, amma a nan irin Hausa na haka Hausa ne. Yanda da aka yake nan, so da na jarraba sai ni da kaina abinda na yi da Hausan da kalmar Hausa sai gaskiya sai ya burge ni fiye da ababen da nake yi a da. Kuma duk wanda zai ji sai su ce a gaskiya kuwa ka yi kokarin la, this is actually your first time kamar abinda ka rubuta your first time a yau ba na farko, kuma gaskiya ka yi kokari. So yanda abun ya soma kenan, har daga baya na canza ma kawai komai na ya zo ta bangaren Hausa.
Muna batun shekara nawa kenan da ka fara?
Hausa na soma shi around 2015 and I became kind of active, saboda a harkan waka haka sai ban saka kaina sosai a haka dai a ciki ba. It was just a kind of having fun and that stuff like that. So it was around 2015 da na soma ina irin recording demo haka dai. And it was around 2016 na soma shiga kamar manyan studio haka ina aiki. So shekara shida kenan da zan ce dai ina harkan waka.
To muna ta zuba mai sauraro zai so ya ji wasu daga cikin waƙoƙin naka. Akwai wata na wallahi?
Wallahi iya da was actually a collaboration da muka yi dai mu dai within ourselves, ni da NT4 da NASA da Sadiq Technic da Network, like we just came together, we're like okay why not today may wani abu dai like with so yanda dai abin ya zo shi kawai dai shawara ya zo kamar mai wani abu dai tare.
To a rera mana.
wallahi tallahi hakimu ka ga balayi wallahi tallahi kan ido makiyan ke kai ta kai yana musu ciwo Allah na tare da mu yana musu ciwo Allah na tare da mu ka yana musu ciwo Allah na tare da ni wallahi tallahi ku ka musu shedo ku bani bayan ki nake so in zane in daure munafiki mai tumbin ki nake so in bari kafan shi guda bin sare ki tashi da mari ya kware mu yi shi ya kare ka ce da bala'i ya kare ku ji shi wai zai yi da ni da ni Allah na tare da ni bida ni ma yu wai su shi da ni kowa ya san gali su bani haka ne baka yadda ba zo ka gani kaka ci ki ka je ka fadi
to
ki ka je ka bari ka zo muka gyara su bata mu mun bar ba Allah ne ya saka ne ga barki da kanka mai waka ta ara tsare
ne yasa na lura da duwa ko kin to kuma na lura da waƙoƙinka akwai habaici me yasa ka fi yawan yin habaici
gaskiya dai ba zan iya nuna dalili ba saboda yadda nake waka haka dai na saba magana to kamar yanayin magana ta ne
oh ta nake wai mutane ne suka saka a gaba yawanci idan waƙar ta tashi waƙa ce kai na mahaifa
kin ga dai ni haka kind of a hip hop fan of waka kuma yawanci wakoki na hip hop ne so in terms of style is the nature of hip hop idan kana waka ta hip hop mutane zai za su dinga yin kafar da su kake ji wanda faransa yana da issue da kai ko kana maka irin wani kallo ko irin wani tunani zan yi waka dan dinga zubar da wasu kalamai da zaka dauka ta tamkar ma na ji abin da ka fada kai na ko ina ji ko ina gani irin tunani da ko irin kallon da kake mu so haka is the nature of kamar hip hop
Kaliwa dogu ke ya kole Kaliwa dogu ke ya kole Kaliwa dogu ke ya kole waka ne sai sabe da sada maganganun da kuke yi cikin rap bai da mana ni ku ba ku ne amma suna kunyan kira ni baba na gama blessing ku duka na kwace ni kula da kai na miji ni karama na kiran ka nyama karbi kai ni sana ku tabu da bana baby ka ci bana har kada ku na ma waye kan ka gana an ga polin ka kamar na kuka da ni ta kauna nama ni da kan mui gaba tun da ni ka zaga tuge ni riga na fita min gidana ga jinna kan ga kuma kana muna kaci cikin kuraba baka ya wani ka fara kai ka je ka tara karbiwar ka tara wuri kama ya kama me ya kai ka tara ai ka je cin kana in ka nuna to ka zo ka nuna muna iko ka daga kunya kiyama kai ya gaba kiyama wai su ba su san mu da ke ka ga mu da ya bace ka ce mu mu ban da tara amma wani wai ya yi ciki su waye ni ta ya gada ni da ku ce mu kiyama ta da ni wani da gani ka ce mu mu ban da tara
wato akwai abu da na lura da shi ku gane dai turawa hausawa ne
wato
ba abu da ke da kirka ji ba ba kirka ji wani dan gane yana hausa ya yi
hausa in gausa muke yi
ai
in gausa
ina tsaban za ku fi da wani sabon harshe
English da hausa in gausa ba
ai shi ne nake a za ku wannan ya wuce in gausa nan gaba kaɗan zai zama wani sabon harshe
iko Allah
turanci ba hausa ce ba hausa ba
duka hada su
wani wani harshen Ghana ne ba harshen Ghana ba masha Allah to mun gode to kaga sabili da gudun lokaci tilas mu ja burki nan amma mako mai zuwa za mu dora kan wannan hirin inda yake bayyana waka da tafi burge shi bakan da ne shi da dai kalubale da yake fuskanta a cikin wannan sana'a da dai sauransu to sai mako mai zuwa ku kasance tare da mu domin jin karin bayanai da kuma waɗansu waƙoƙin na Gali
Gali
Abin sha'awa, yi ne
labarin wani direba ne da ya dauki mahaukaci a mota ba tare da mai tabin hankali a mota daban ba tare da ya sani ba
iko Allah la ga chapter ki dan
a ce za a dawo lafiya shin kake dan za a dawo lafiya
to
baba shi wannan direba da ya dauki passenger shi sai ga wani mutum ya shigo da sutura kamar dai ka san yadda ƴan siyasa nan
eh kamar da gaske
yawa irin babban rigar da za a ce 1500 1500 ana yafa babban riga ko ta ci ado aska to shikenan ya zauna gidan gaba fashin suna shiga a tuta aka shiga mota irin waɗanda ake daukan passenger gefen hanyar nan bakin sa aka cika mota makin ka san a cikin in kuka shiga tasha ne ake karban da su ƴan commission da towaye ake karban
eh haka
amma duk masu daukan passenger a bakin
bashi hanya su ba ruwan su da irin waɗannan abubuwa yes
sai ka tsawo sai ka dinga zaka sauka zaka biya kuɗi yake dan mutane suka shiga mota aka cika mota driver ya kama hanya aka tafiya kusan kilometer 120
kai
yawa gari na farko da wani zai sauka to da aka je wannan wurin mutanen farko za su suka sauka za su sa hannu a jiwo su biya kudin mota kai na gaba da sai ka ce a baba sai kun biya ba ku tafi kawai sun gode suka yi gaba aka je gari na gaba suka sauka za su biya kuɗi wannan passenger na gaban nan ne a jirgin sai ya kare ya fiye mutu ya ce a baba sai kun biya
ku yi tafiya ko
aka tafi har passenger suka kare ta da sauƙi bai sauka mota ba shi kuma bai bari kowane passenger ya biya ba yana ce a baba ba damuwa ba damuwa ku tafi kawai suna son godiya da aka je shi ne ya fasin da na kanje aka kai gari na kanje da direba zai tsaya sai shi ke nan kai na gaba shi direba yana gani kamar wannan ya
wannan zai ba shi mahadda wani la'ada
yawwa wannan mai kuɗi da mai kuɗi ne zai biya kuɗi har ya mishi alheri ana sauka direba ya taka burki shikenan sai fasu wannan mai sutura alhadin ya buɗe kofa kawai ya ranta ta kare ya kwashi gudu ya tsallake titi sai wanda kore shi da direba ya ga haka ya faka mota ya yi wuf shi ma
ya bi shi a waje kuma
mota za ta kaɗe shi zai bi shi a waje ya ci sa'a ya kamo shi da ya kamo shi ya ci kwalar shi shi ke nan aka fara ka san tasa mutane su kafin ka ce kobin mutane sun taru ya ne ne mene ne alhaji me ya faru ga alhaji ya zuba sutura amma da me sutura ke me ya faru me ya faru shi ke nan direba yana bayani cewa gashi ya ci ko passenger da mota duk inda abin nan shi ya dauki nauyin cewa zai biya mu passenger da aka za ka za ka za ka za ka ba ka ji yadda yaushe suka yi haka da aka ce abinda abin greba ya ce ka za ba shi fasu da ya ce haka aka ga lafazin bakin
ilala kiko ya biyo gantan
ba shi greba ya ce ya kalli mai sutura hanyar da
ya yi ibo
na gaso da kudin da yake lissafin da ya samu ke nan ya tashi ba su ba jisun kubo
hannun
da yi ka ci labarin da babba adabare fota da ke gombe jihar adabawa najeriya ya aiko gina
ai malam wannan labari ai ba dama
malam babba kila shi ma an baro shi a tasha wani lokaci
wayo Allah
na ga malam Bajili na daga muna hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya koma keri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci alheri
baby touch me. I don't wanna see you, my baby touch me. Your love would have been got in line. If I see you, I didn't love you, then I'm Miss Tomorrow, I am. Sweetie, Miss Tomorrow, I am. Speaking of our charm, speaking of our charm.
I'm not going to be able to do it.